15 miladiya. A wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin Riyadus Salihin a masallacin Abdurrahman ibn Auf dake kofar Wambai cikin birnin Kano. In ba manta ba muna karatu cikin Kitabus Salam. Satin da ya gabata mun kare karatu cikin babu kayfiyatis salam. Da haka zamu tashi babin dake biye masa babu adabis salam. Babu adabis salam ko babun adabus salam. Babin da yake bayani akan ladubban sallama. Malai ce an Abi Huraira radiyallahu an. An karbo daga Abi Huraira, Allah ya kara masa yadda. Anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qal. Hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce li yusallimu ar-rakibu ala al-mashi. Lallai wanda yake kan abin hawa shi zai wa wanda yake tafiya a ƙasa sallama. Lafuzan sallama sun gabata, to amma yadda za a aiwatar da ita kuma ake so a koya mana yanzu. Idan mutum yana tafiya akan mota ko akan keke ko akan babur, ga wani kuma yana tafiya a ƙasa, to waye zai wa wani sallama in an haɗu? Wanda yake kan abin hawa shi yake yi wa wanda yake tafiya a ƙasa sallama. Haka nan idan a doki kake jaki alfadari, to kai za ka yi wanda yake tafiya a ƙasa sallama. Me hikimar haka? Malamai suka ce saboda gujewa girman kai. Galibi wanda yake kan abin hawa yana ganin ya isa, akwai wani nau'i na jiji da kai a tare da shi, to musulunci dan ya cire masa wannan yasa yace shi ya fara yin sallama ga wanda yake ƙasa. Ba ana nufin in na ƙasan ya fara kuma yayi laifi ba, amma dai haka tsarin musulunci yace. Haka wannan shine asali, wanda yake kan abin hawa shi zai yi wa wanda yake tafiya kan wanda yake tafiya kan sallama. Wannan haka yazo cikin wannan riwaya muttafaqun alaihi. Imam Suyuti yace wannan labari ne amma ana nufin umarni da shi. Li yusallimu ar-rakibu ala al-mashi khabar ne. Matafiyin abin hawa ya yi wa wanda yake tafiya a ƙar sallama, wannan kamar labari ne. Ko shi yake yi wa wanda yake tafiya a ƙar sallama labari ne, amma kuma tare da haka umarni ne. Kamar yadda Allah ya ce wa man dakalahu kana amina, khabar ne bi ma'anar amr, ai wa man dakalahu fa aminuhu. Sannan ya ce wal mashi alal qa'id, shi kuma wanda yake tafiya a ƙar idan ya ga wanda yake zaune a ƙasa shi zai masa sallama. Wanda yake tafiya a ƙar in ya zo wucewa ya ga wani a zaune, to shi matafiyin shi zai wa na zaunen sallama. Shi ma dai saboda waccan hikimar. Galibi ana ɗaukan wanda yake zaune la'alla wahala ce ta zaunar da shi, la'alla gajiya ce, la'alla kasawa ce, la'alla rashin abin yi ne, la'alla ma bai da kafar tafiyar ne. To kai da ka samu dama har kake da kafar taka kake gungurawa, kaga kai kana da wata ɗaukaka da fifiko a kansa. Gudun kada girman kai ya shige ka sai aka ce in kun yi kiliya kai kai masa sallama. Shi ma kuma ba ana nufin cewa inda na zaunen zai yi sallamar ya yi laifi ba ne, amma dai asali shi ne wanda yake zaune, wanda yake tafiya shi yake fara masa sallama. Wal qalilu ala al kathir, mutane da yawa su suke wa mutane ɗan kaɗan sallama. Idan tawagar mutane ta taho, ga wasu da yawa, ga wasu ƴan kaɗan, su wa za su fara sallama? Da yawa su suke wa ƴan kaɗan sallama. Wannan shi ma dukkanin sa khabar ne. Wal muradu bihi al amru, abinda ake nufi da shi kuma shine umarni. Muttafaqun alaihi, Imam al Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi. Wa fi riwayatin lil Bukhari, a wata riwaya ta Imam al Bukhari, was saghiru ala al kabiri, karami kuma shi ke wa babba sallama. Wannan kuma ladabi na musulunci, karami shi ke wa babba sallama. Saboda me? Saboda girmamawa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace laysa minna man lam yuqir kabirana wa lam yarham saghirana, baya daga cikin mu karamin da baya girmama manyan mu, baya daga cikin mu babban da baya tausayin kananan mu. Da haka yana daga cikin cikakken girmamawa yaro ya yi wa babba sallama. To a nan sai malamai suka ce da kuma